Que pensi? Fon, tu, e mala wow, kombe, ai.
Ina sagali, sagali kine na salam, kawe na biki kine, ina hidja mana ja iri kine. Kashiki mata ki babu guriri da akada kana abedu guri, ko babun ki mu muna da kudi, saka rage hawa yanzu ko da wuri. Mun lashe bana sai hakuri, bagos, tashi, inda raini ta kashi, bagos, tashi, inda raini ki ta kashi.
Music at HouseOfSongs.com.